بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يو لاربا 22 ga watan شوال هجرة تنا على 1445 وانده يداشي لديغة watan 5 ميلادية تنا على 2024 زام شقا درس سيرة لتافع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى نا أينه القابي إياد منا أينه قبا نا عند ذيتا شياسفو في نمائكي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا. ثم كمان تابا حديث أن ياتي كان سيدنا أنس سيدنا حسن بن علي وندا يجي رويته أو جنكا ونشي هند بن أبي هالة أبو هالة مجن سيدا خديجة ني وندا ainihin yake aure da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan sun rabu da Abu Hala din. To shi ainihin Hindu dan Abu Hala ne, yayi agolanci gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana ɗaya daga cikin masu sifanta ma'aiki. Shine shi Sayyidina Hassan bin Ali ya tambaye shi ya sifanta mar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya samu sifan da zai ainihin ratayu da shi, kaman yadda ya faɗa, wa ana arju an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi. Qala, sai ainihin Hindu bin Abi Hala yace kana rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fahman mai girma ne. Kai da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alaman kaskanci ko karanta a tattare da shi, kuma mufakhaman abin girmamawa ne. Ya talla wajuhu, fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haske yana kyalkyala. Talla al qamari laylatul badri, irin kyalkyalan wata dan daren 14. Adwala min al marbu'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsayi daga ainihin jurarre, daga irin kaman wada ko mutumin da yake gajere. Manzo Allah shine mafi tsayi daga wannan, ba za ka kalli manzo Allah ka ce mar gajere ba. Wa aqsara, kuma shine mafi gajarta, minal mushazzabi, daga ainihin mai tsayi da ake cewa zankalalle. Ba ana cewa zankalakoki ba, to irin wannan zankalalle din dogo sosai, to manzo Allah bai kai shi tsayi ba, shi yana nan baina, yana tsakanin gajiyarta da tsayi. Sai dai kuma a can za ka ji suna cewa ila tsuli aqrabu, ya fi kusa da tsayi akan gajarta. Azimal hamati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai babban kullan kai ne, kullan kan manzo Allah ba mai kankanin kai bane, mai babban kai ne. Rajulal shari, kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kwanciyaccen gashi ne, gashi manzo Allah ba wai gasar bazar haka yake ba, mai kwanciyaccen gashi ne. Inin farqat aqiqatuhu, idan gashin manzon Allah ya rabu, faraka sai kaga ya raba shi, wato gashin wani lokaci yana rabuwa da kanshi, wannan ya koma nan, wannan ya koma nan. Wa illa in ku ba gashin ne ya rabu, fala manzon Allah baya raba gashin, ka san su ai suna hikima ko da kun ko na abu, a gyaggyara gashin, a maida wannan nan, a maida wannan nan, to shi ne annabi da kanshi yake yi, in yayin annabi yana bari shi, in bai yi ba kuma manzon Allah baya raba shi. Yujawizu sha'ruhu shahmata udhnayhi, gashin shi yana ƙetare ainihin fatan kunnen shi. Gashin shi idza huwa waffarahu, idan ya cika gashin, idan ya bar gashin bai ainihin rage ba, za ka ga gashin har ya cicciko har zuwa bayan kunnen shi. Azharan launi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai furen launi ne, shine mai hasken launi ne, manzo Allah ba mai duhu bane, jikin shi mai haske ne. Wasi aljabini, mai yalwan gefen goshi ne, idan aka ce jabhatu shine tsakiya, aka ce jabinu sune sasannin goshin nan, to shi mai yalwan wannan ainihin sasannin goshin ne. Azajjal hawajibi, shi mai tankwararren gira ne, giransa din haka yake a kwance, wannan ma a kwance. Sawabida, wanda yake kuma mai cikakken gashi, giran manzo Allah gashi nan a kwance kuma mai cikakken gashi ne. Min gairi karanin, ba tare da haduwa ba, jiran ba wai tsaban gashin har ya zo ya hadu bane, kowanne yana nan a gefensa amma kuma yana nan a kwance kuma da gashi cip a ciki. Bainahuma irkun, tsakanin jiran nashi guda biyu kan goshin shi akwai wani jijiya wanda yudirruhul gadabu, fushi yake ainihin bubbugar da shi ya bayyana da shi, wato in yayi fushi za a ga wata jijiya ta tashi a tsakanin wannan jiran nashi. Aqnal irnini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goran karan hanci ne, wa za a ce mai daukaka, wani hanci mai daukaka, shi kanshi daukakan akwai wani kyau a cikin shi da wani dugo wanda yake nuna kyau, shi yasa malamai suke cewa aqnal irnini mai goran karan hanci ne. Lahu nurun ya'luhu, kuma yana da wani haske da yake ya'lu yake daukakan shi, in ka kalli fuska manzo Allah za ka ga ainihin wani haske yana ainihin saman fuska. Wa yasibuhu man lam yata'ammalhu, wanda bai lura da shi ba sai ya zaci a shamma kawai mai daukakan karan hanci, ya hanci a shamma shine wanda karan hanci yake daukake, amma aka ce aqna shine wanda yake ga daukakan karan hancin ga kuma ado a kai. Kasalihiyati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kaurin gemu ne. Aja, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyakkyawan ido ne, ma'ana wajen bakin zaka ga baki ne sidif, wajen farin kuma fari fat, haka za ka ganshi, shine ma'anan aja. Farin fari ne fat, bakin baki ne sidif, in ka ce mai bakin ido to wajen farin fa, in ka ce mai fari wajen bakin fa, kowanne kuma zaman kanshi yake kuma kowanne ado ne, to na manzo Allah kowanne ya isa matuka. Dali al fami, manzo Allah mai yalwan tsagan baki ne, bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsagan mai yalwa ne. Ashnaba, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyallin hakori ne, zaka ga kaman kankara za ta narke haka in yana magana, zaka ga kyalli yana haske yana fitowa a hakorin. Mufallajal asnani, kuma manzo Allah mai ushiriyan hakware ne, hakwaren shi suna da ushiriya. Daqiqal masrubati, mai ainihin siririn gashin masruba ne, gashin masruba wani gashi ne tun daga karankar ma yake har zuwa ainihin cibiya, wanda gashi nan da gani gashi ne kaman wanda aka masa ado. Ka anna unqahu, kai ka ce wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jidu dumyatin, kai ka ce wuya ne na mutum mutumi, fi safa'il fiddati, a cikin tsarkakakken azurfa, kamar yanzu misali azurfa ne aka samu sai aka yi mutum mutumi, ka san aka ce mutum mutumi kaman gunkin mutum wanda ba alaman wani guri da ya mokade, ko wani guri ya taso, ko wani guri ya tsage, ko wani abu, to haka wuyan manzo Allah yake mai kyau tas, kuma a tsaye kaman na ainihin mutum mutumi. Dumyatu shine mutum mutumi, kaman a ce ainihin bebin roba, ko kuma a ce wani abu dai wanda aka ainihin kera shi haka, to shine dumyatu, suna cewar mutum mutumi. Mu'tadilal khalqi, kuma manzo Allah mai madaidaicin halitta ne, halittan shi ba za ka ce mar dogo, gajere, kato, siriri, duk ba shi da wannan, kawai madaidaici ne. Badinan, shi ba ramamme bane, shi yasa ma a nan badinan dinnan ka ce mai kiba ne sai mu ce a'a, ai mai kiba ba madaidaici bane, tunda yace mu'tadilal khalqi to badinan ba ramamme bane kuma ba kato bane, kawai mu'tadil ne, madaidaici ne. Mutamassikan, kuma mai kamammen nama ne, in ka kalli manzo Allah naman shi a daddaure yake, ba wai luti ne a sake ba. Sawa albadin wa sadari, kuma manzo Allah mai madaidaicin ciki da kirji ne, kirjin manzo Allah bai dago bisa ciki ba, cikin kuma bai turo ya wuce kirjin ba, da kirjin da cikin za ga daidai yake. Mushi, mushija ne ko mushiha? Yawwa, to mushiha sadari mai yalwacaccen kirji ne. Ba'ida ma bainal mankibaini, mai nisan tsakanin kafadu ne, kaga wannan shi zai nuna mana yalwan kirjin, kirjin mai yalwa ne har ma ya zama tsakanin kafadun yana da nisa. Bakmal karadisi, manzo Allah mai gwaɓin kasusuwa ne, alwara musamman saman kasusuwan shi mai gwaɓi ne, ba mai siraren kasusuwa bane. Anwaral mutajarridi, mai mafi hasken gurin da yake bayyane ne, ma'ana a jikin shi gurin da ba a rufewa kaman su kai fuska haka, kaman irin su tafin hannu, su kafa, duk guranin da ba a rufewa sai ga shi na manzo Allah wannan gurin ma ya fi haske. Kaga akasin wani wanda za ga inda ba ka rufewa tun da rana za ta ga takawa, sai ga ko da jikin mai haske ne sai ga wannan guraren mai duhu ne, to shi na annabi wannan gurin shi ne ma anwar. Mausula ma bainal libbati wa surrati, abin sadarwa tsakanin karankarma, wasu surrati da cibiya, bi sha'arin da wani gashi, ya jiri wanda gashin zaga ya gudano kalkhadi kaman ainihin sidira na rubutu shine almasruba din kin da muka faɗa daƙiƙa almasrubati tunda karankarma shine gunin tsakiya idan mace ta sa tsakiya ba akwai inda tsakiyar zai kwanta akan kirjinta ba to wannan shine lubbatu har ma zaka ji wajen raƙumin an zo za a ce za a soke lubba din shi to wannan daga lubba din tun daga nan har zuwa cibiya akwai wani gashi da ya kwanto wannan gurin mai kyau to shine ainihin masruba to za ga wannan gashin kalkati kaman an sa rula ne an yi rubutu haka za ga shi ya kwanto ariya sadiyaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai matsirecin ainihin nonuwa guda biyu ne ma siwa zalika banda inda muka faɗi wancan inda yake da gashi suwa banda inda yake da gashi a kirjin shi daidai wajen nonuwan shi din matsireci ne babu gashi da ya rufe shi ashara azira aini mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargasan ainihin sangalen hannu ne wal mankibaini da kafadu wa aali sadri da kuma madaukakin kirji duk wannan guraren yana da gargasa ma'ana yana da gashi gasar gasar a wannan gura tawilu zandaini manzo Allah mai tsawon ainihin sangalen hannu ne rahabar rahati mai yalwan tafi ne wannan yalwan tafi kuma hissan wa ma'anan shatinal kaffaini manzo Allah mai ainihin cikakken naman tafukan hannu ne wal kadamaini da kafafu an ka kalli tafin shi ka kalli kafafu ya za gan su a ciccike ba alamar rama a jiki sa'ilal atrafi mai zarazaran yan yatsu ne yatsun hannu da yatsun kafa duka za a ga manzo Allah ba gajeru bane zarazara suke au qala sha'inal atrafi wa sa'iral atrafi wato sa'ila ko sa'ina ko sa'ira duk yazo kuma dukkan su ma'anan su dai yana nufin zarazara din ne sabdal asabi manzo Allah mai taushin jijiya ne ma'ana jijiyan shi mai laushi ne ba mai ainihin ba mai tauri bane kumsanal akmasaini manzo Allah mai dankuran madankwari ne madankwarin ainihin kafan shi yana nan a dankware yake masihal kadamaini kuma mai tsantsin kafafuwa ne kafafuwan manzo Allah ba kaushi a jiki har ma ya kasance yambu anhumul ma'u ruwa yana tarwatsewa anhuma daga kafan kamar yanda yanzu misali in mutum ya goge kafan shi ya shafa mai in ya zuba ruwa ba za a ga ruwan yana tarwatsewa ba to haka kafan manzo Allah saboda tsabar tsantsi in ya zuba ruwa ma za a ga ruwan yana ainihin tarwatsewa kaga ba alaman ainihin kaushi a kafarsa kenan iza zala idan manzo Allah zai gabata zala taqallu'an yana gabata ne da cirata wayafdu kuma yana taku ne takaffu'an gaba-gaba wayamshi kuma yana tafiya haunan a tsinake gashi a tafiyan zaga tafiya ne da karfi amma an ka kalle shi ga kuma a cikin nutsuwa yake tafiya yanzu misali in kai mutum yana gudu ko yana sauri ayin ka kalli fuskar shi zaga kamar akwai to amma shi gashi nan tafiyan da cirata ake tafiya amma an ka kalle shi kuma yana tafiya ne haunan zari'al mishiyati mai garajen tafiya ne izama sha har ma zaka ga in yayi tafiya ka anna magiyan hadu min sababin sai kai kamar yana saukowa ne daga tudu zaka kaf 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 yake tafiya amma kuma in ka kalle shi kuma a tsinake yake tafiya wai zaltafata idan manzo Allah zai waiwaya iltafata jami'an yana waiwaya gaba ɗaya ne shi baya irin waiwaye da kai jikin shi yana duk inda zai je saboda shi mai raushin fata ne ba mai alburda ma yana cewa mutrafal adami ba saboda haka in zai waiwaya za ga ya waiwaya gaba ɗaya ne khafida tarfi mai saukakken ainihin majabtu ne nazruhu kallon shi ilal ardi atwalu zuwa ga ƙasa shi ya fi tsayi min nazari ilal sama'i da kallon shi zuwa sama ma'ana kullum manzo Allah idan shi a ƙasa yake bai cika daga kai yana kallon sama ba kallon shi ya rika kallon ƙasa ya fi yawa fiye da kallon da yake a sama jullu nazari ai ko yanzu mutum mai mutunci duk lokacin da kai ya daga kai sama ai mai wa ko wani abin da zai yi tunani ko wani abin da zai gani ko wani abu amma ga mutum kullum ko yana tafiya yana kallon sama ai kaga akwai matsala yawwa jullu nazrihi almulahazatu mafi yawan kallon manzon Allah harara ne manzon Allah baya kurawa abu ko ya kurawa mutum ido haka kawai za ga kamar yana dan kallo ne ta gefen ido ya suku asabahu manzon Allah yana kore sahabban shi gaba waye ma'ana in yana tafiya yana sa sahabbai a gaba ne shi ba irin wai mutum kamar mai mulki ya ce wai shine a gaba kowa yana bayan shi kowa yana bin shi a in zai tafiya yana tura su gaba ne shi ya bi baya har ma yana cewa kallu kalfi lil mala'ikati ko au kama kala yana cewa ku bar bayana dan mala'iku shi in ka ce wai take baya shi yafi karfin irin ke take mar bayan mala'iku ne suke takewa saboda haka gaba ɗaya jama'a sai su yi gaba shi manzon Allah ya bi saboda bayan shi mala'iku ne wa yabda'u man laqiyahu bisalami an ce ba a cika ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ana bin shi ba sai a ɗan gurare kamar lokacin da ainihin sahabin nan na Madina ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khandaq yana dan jin yunwa ya je ce matar shi akwai wani abu ta ce akwai aka dan girka abincin da bai wuce ɗan tsiraru su ci ba yazo ya ce manzon Allah ya rasulullahi akwai abinci ba annabi ya sa an yi shela ba da aka yi shela wajen mutum dubu za a tafi to anan annabi ya wuce gaba saboda me saboda ya kwantar musu da hankali kaga in ya tura mutane hankali zai tashi amma shine a gaba ku zo mu ci an san yadda za a yi to irin wannan yana wucewa yace me ya suƙa sabo yabda man laqiyahu bisalami yana fada wa duk wanda suka gamu da manzon Allah shi yake fara yi masa sallama qultu sai mu tsaya nan qultu sibli man diqahu